Dan majalisa mai wakiltar mazabar Yandi dake arewacin Ghana kuma shugaban kungiyar musulmai a majalisar dokokin Ghana Alhaji Faruk Aliyu Mahama ya ce akwai bukatar a gaggauta samar da dokar da za ta kare auren musulmai yadda ya kamata kamar yadda ya bayyana.
We are expected to make sure that governments or successive governments that come give the right opportunities to Muslims.
Muna sa ran cewa gwamnati ko gwamnatin da za ta biyo bayanta za ta bawa musulmai dama domin tabbatar da cewa an zartar da kudurori da ke da muhimmanci a gare mu kamar dokar aure da na saki. Kuma tare da goyon bayan babban limamin kasar Ghana da mataimakin shugaban kasa za mu iya samun nasarar hakan. Kudurin aure da saki na da matukar muhimmanci duk da cewar musulmai ba sa karfafa kashe aure. Kuma zan haɗa kai da shugabannin majalisa da ofishin babban mai shari'a don zartar da wannan kudurin.
To have this bill passed.
Babban lawyer a Ghana kuma lecturer a jami'ar koyar da ilimin aikin jarida lawyer Tanko Musa Zakariya ya nuna amfanin yin takarda bayan aure.
Dokan Ghana yana gwadawa cewa idan kaje kai auren Islamiyya ya kamata kaje ka register shi wannan aure. Idan ba ka register wannan aure ba shari'ar Ghana ya gwadawa cewa kan shari'ar Ghana wannan aure na ba aure bane. Ma asasanin addinin musulunci aure ne. Ma menene yasa yana da muhimmanci kwarai ma mai ayi kokari bayan an yi aure a masallaci aje ayi reji. Akwai amfani da yawa. Na farko idan watakila mata tana da kila zama a kasan waje tana da takardan wuri tana son ta zo ta doki mijinta yana bukata wani shedan aure aje da shi aje ka biya makanka bukata aure sani batun visa. Addinin Islam ya gwada an rabuwa ya zo hakkin mace akan namiji ma yawancin lokaci shi kaga kaman ba ai to wannan idan ka ta auren ka zaka iya kaje da shi wannan akwai matakin da ake bi akwai abubuwa da yawa da batun gado for arrest.
Malamin da ya kware akan fannin rabon gado Sheikh Harun Abdulhamid yayi bayani kamar haka.
Ni aure tun asali ya ba yi aure ayi takarda ba aure Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya muna ababai da in ba a yi shi ba yi aure shine me yace la nikaha illa bil wali was sadaq wa shahidai adli kaga auren kenan ba batun takarda wuri ba batun takarda amma wai idan kiri ya saki sai rawa kuma bai saki yau in ka duba aurayyar mu na da auren mu na yanzu ba dai ba da an ya ai aure goma shekara goma in ya dagayo kai sai auren ko dai bai rabu ba amma yau in ka duba an ya aure goma kafin aje a shekara goma ya dawo auren da zai sauran ba kamar ɗaya ne goman ma ka zo ka tadda ma duka saboda me saboda ba san kima aure ba ba san daraja aure ba me bari mutum bai sani kima da daraja aure shine imani imanin nan ne bamu da shi to kaga yanzu tunda haka nan ne kaman za sharhata idan an aure za a yi ma auren takarda amma takardan kuma ba zai kori abinda musulunci ya tabbatar ba
sai dai jama'ar kasar Ghana wasu su yi ra'ayi da wannan kudirin
Alhaji Ali Muhammad to ni dai masayi na dai ina ga aka sai za ya aure da takarda ni ina ga ba aibi bane saboda gyara gaba ne bayan malamai sun daura daga masallaci ya kamata a ce kuma akwai document din dake gwada cewa wane jikan wane dan wane ya auri mace diyan wane da wane ayi shi document
Imamu Abdullahi Iyambo ne ce register auren a hukumance wannan ma mu mata mu zai taimaka ma ko da dai ba naki hukuncin musulunci bane shine gaskiya amma in muka duba yanda lamari ke tafiya in aka yi register su aka san da zaman ku ma'aurata ne a hukumance zai taimaka kwarai da gaskiya
to sunana Abdul Wadud gaskiya dai ina ra'ayi to sai da ayya a pass wanga bail kenan saboda mulka mun san dai in ka zo batun musulunci dai komai an tunsa cikin Qur'ani batun aure batun saki duka yana cikin Qur'ani amma dai yana da kyau kuma in kai aure ka sa ya sanda zaman auren da kai
Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka daga Accra Ghana